الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 26 ga watan Safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 19 ga watan 12 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. To, bayani akan wannan matsala ya gabata, ba su ɗaya ba su biyu ba. Asali idan abu ya bace cigiya ake, wannan cigiya kuma haka ake yin ta a sake ba tare da ƙayyade ta ba, wannan kuma kasancewar kamar tun yanda yake a zamani wanda yake na farko zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan zamani shine yafi kowane zamani tsantsar adalci, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa fiyayyin jama'a sune waɗanda suka zauna da shi kenan sahabbai, sannan zamanin da yake biyar nasu shine na tabi'ai, sannan kuma zamani na atba'u tabi'i. To, ko a wancan lokaci idan abu ya bace cigiya ake, to amma ya kasance saboda mutanen wannan lokaci akwai su amana, mutum da zaran ya tsinci abu, to ya tabbata cewa wani babban nauyi ne a kansa wanda zai ci gaba da cigiya har akai lokacin da zai samu mai kayan ya bashi kayan shi. Amma mu yau da zaran kayi tsintuwa kawai, kai ji kake ka samu wata ganima, maganar cigiya ma bata taso ba, fama ma mutum yake ya bargo don kada mai nema ya biyo baya. To, shine a nan kenan mutane suke magiya kamar da Alkur'ani, kamar cewa misali da ake cewa shi kamar misali sa Alkur'ani asali kamar magiya ce, amma sabanin yanda mutane suke yi a nan. Kamar misali a haɗa ka ne da girman Allah, a ce dan girman Allah duk wanda ya samu abu kaza, to da Allah ga mai abun a wuri kaza ko lamba kaza ya kai masa, shine asali. In ma a maka magiya da zatin Allah, ko da suna daga cikin sunayensa, ko da sifa daga cikin sifofinsa, Alkur'ani fa sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma wannan na maganar cewa an sa Qur'ani, wannan baya da asali a cikin shari'a, baya da asali a cikin shari'a, a ce an sanya Alkur'ani duk wanda bai maido ba Alkur'ani ya ci shi, wannan kwata-kwata baya da asali a cikin shari'a. Amma inda magiya za a yi a ce dan daraja Alkur'ani, wanda ya samu abu kaza ya dawo da shi, to wannan ba laifi ba ne, domin in aka maka magiya da Alkur'ani, amma magiya ne da Ubangijin da ya halicce ka, domin Alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin zancensa ne.
Assalamu alaikum.
mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba kan wannan mas'ala na addu'a na aya ta Al-Qur'ani wadda ta kunshi ma'anar addu'a, shin ya halatta a karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujada? Magana mafi rinjaye, aya ta Al-Qur'ani ko da ta kunshi ma'anar addu'a baya halatta a karanta ta a cikin sujada ko a cikin ruku'u, sai an canza mata fuska. Domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala wa inni nuhitu an aqra' al-qur'ana raki'an wa sajidan fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qamilun an yustajaba lakum. Manzon Allah yace ku saurara, ku san da cewa an hane ni game da karanta al-qur'ani a cikin ruku'u da sujada. Manzon Allah yace ruku'u ku girmama ubangijinku, ma'ana ku yawaita tasbihi, domin na daga cikin ma'anin tasbihi shine at-ta'zim, ku girmama ubangijinku kenan, ku yawaita tasbihi. Amma wannan gaba ba tana nuna cewa baya halatta yin addu'a a cikin ruku'u. Al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa, kamar yadda ya gabata a cikin darasin babi yayi na musamman, babu du'a fi ruku', baban da ke bayani game da halaccin yin addu'a a cikin ruku'u, ya shigo da hadisin Aisha Allah ya karama ta yadda take cewa tun lokacin da iza ja'a ta sauka, tace ga addu'ar ramzan Allah ya fi yawaitawa a cikin ruku'unsa da sujudarsa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Illa kasancewar hadisin yana nuna a cikin ruku'u abinda aka fi so a yawaita shine tasbihi, shine yace fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba fa azimu fihi rabba, sai yace wa amma sujudu fajtahidu fi du'a. Idan Allah yace sujada, yace ku yi kokarin yin addu'a, ya cancanta Allah ya karbo addu'o'inku. Don haka idan aya ce ta Al-Qur'ani wadda ta kunshi ma'anar addu'a, sai dai ka dan canza mata fuska. Misali kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, an gane ku, sai ka dan canza mata fuska, sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Kaga idan ka canza rabbana ka sanya Allahumma, ya fita daga cikin layin Al-Qur'ani, domin Al-Qur'ani lafazinsa da ma'anarsa gaba daya daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala suke, kuma riwayar Al-Qur'ani da ma'ana ba ta halatta. Amma in ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, nan addu'a ce kai. Haka ita ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sai dai ka dan canza mata fuska ka ce la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin, inna kunna minaz zalimin. Idan ka ce inna kunna minaz zalimin, ka fitar da ita daga layin ayoyin Al-Qur'ani, an gane ku. Dan haka kenan wannan shine ya fi dacewa, ma'ana bayyada cewa ko da ta kunshi addu'a a karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujada, domin hani ne kai tsaye abinda hani yake fa'idantarwa ku haramci. Na'am.
Da ake zan so da su gabani sai malamai su kawo Qur'ani, lokacin da za a ba su Qur'ani wannan ma su gaba ya rance, sai ana kabbara ta wannan, wai kabbara nan da Qur'ani duka ya halatta yana cikin shari'ar musulmi?
To maganar in an nada shugaba ma na a kawo masa Qur'ani ya rantse, wannan shi ma baya da asali a shari'a, na a rantsar da shugaba da Al-Qur'ani, wai cewa in ba musulmi bane kamar in Kirista ne a kawo masa bibu da ya rantse, wannan kwata kwata baya da asali a addini, an gane ku. Wato tun a baya aka baro abun, in za ku zaɓi shugaba ku tsaya ku tantance, ku zaɓi wanda yake adali, wanda ya san menene shugabanci, ya san kuma amana da take kan shi, ba azzalimi ba, wanda yake mai handama. Kuma a ka'ida ta musulunci, irin zaɓe da ake yau ya ci karo da addini, saboda kasancewar yau mutum shi yake fitowa ya buga gaba ya ce ku zaɓe ni, ni zan iya muku adalci, nayi kaza nayi kaza nayi kaza. To wannan a ka'ida ta shari'a ba a zabar shi, saboda jama'a ita take dibawa ta ga waye cancanta a shugabantar da shi akan al'umma. Idan ka dauka khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar cayi gani na ku cancanta ku zabe ni in zama to khalifa bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gawa tana shimfide kafin abun ne shi mutanen Madina suka yi gaggawa suka taru a wata babbar rumfa ta Banu Sa'ida suna famar su zabi shugaba daga cikin su lokacin nan al-muhajirun da suka ji labari sai suka yi gaggawa suka tarar da su dan kada a samu wata baraka da suka je suka iske su aka hadu farkon wanda ya dau magana shine Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda da su sun ba da shawarar a zabi shugaba daga cikin al-ansar sannan a zabi shugaba daga cikin al-muhajirun wai ayi shugabanni biyu khalifofi biyu shi kuma ka'ida Larabawa suke cewa takobi biyu ba sa haduwa a cikin kube guda. An gane ko a gari guda ba a yin sarki biyu. Sarki biyu ba sa yiwa a cikin gari guda. Haka kamar yadda takobi biyu ba a iya hada su a cikin kube a cikin kenan gida guda. Suka ce a zaba daga cikin ku shugaba sannan mu ma a cikin mu shugaba. Abubakar Allah ya kara masa yadda da ya dau magana sai yake cewa Hakika na yardan muku na amince muku da ɗaya daga cikin mazajen nan guda biyu ku zabi ɗaya ya zama tu khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma Umar dan Khattab ko kuma Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah yace na yarda da ɗaya daga cikin shugaban wannan mazajen biyu ku zabi ɗaya ya zame muku shugaba a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya gaggawa sai ya dora hannun shi akan Abubakar yace na yarda na amince kai ne khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi ya nuna mana dalilai waɗanda suke nuna mana kai ne fiyayye manzon Allah ba shi da lafiya yana kwanci ya kasa fita masallaci manzon Allah yace ku je ku gaya ma Abubakar ya wuce gaba ya ma mutane sallah kaga wannan dalili ne wanda yake nuna Abubakar shine fiyayye bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa suddu alayya kullu khawkha yake cewa ghayra khawkhati abi bakr au kama qala manzon Allah yace dukkan wata kucika manzon Allah yace ku toshe min ita yace amma banda ta Abubakar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda gidansa yake makwabtaka da masallaci sai ka saro kofa daga cikin gidanka daga gidanka kawai masallaci zaka shigo duk kofa ta yawa cikin masallaci manzon Allah yace ku toshe mun kowace kofa amma banda ta Abubakar kaga wannan yana nuna Abubakar fiyayye ne kuma haka manzon Allah yake fada yake cewa Allah ya maida ni badadinsa kamar yanda ya maida Ibrahim alaihi salam badadinsa ne sai yace da a ce zan maida wani daga cikin mutane badadi na manzon Allah yace da na maida Abubakar shine badadi na to dan haka Umar ya nuna cewa Abubakar shi yafi dacewa ya zama khalifa kai tsaye masa mubaya'a waɗannan jama'a waɗanda suke halarci a wannan lokaci a wannan rumfa bayan mubaya'a ta Umar gabaɗaya shi ma kowa sai ya bada hadin kai da goyen baya sannan aka je aka yi jana'iza tafiyayyen halitta bayan an gama Abubakar Allah ya kara masa yadda ya dawo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan minbari ya khutuba ya galgadi jama'a ya ja hankalinsu ya nuna musu wannan matsayi da Allah ya kawo shi kuma ya nemi taimako da agaji na cewa su mara masa baya ya samu wannan matsayi amma ba dan kasancewar cewa yafi su ba kuma ya bayyana musu hakikanin al'amarin yanda yake a lokacin nan duk sauran jama'a waɗanda ba su halarci mubaya'a ta farko suka yi mubaya'a ga Abubakar suka nuna yardarsu da amincewarsu a matsayin shugaba to kaga anan Abubakar ai ba cai ku zabe ni ba jama'a suka ga ya cancanta suka zabe shi haka Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya kwanta rashin lafiya kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya tara manyan sahabbai sai ya ce da su ina da wata shawara da ku ra'ayina abinda nake ganin ya dace bayan wucewa ta Umar ya zama to shine khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ku gani gaba daya waɗannan manyan sahabbai suka ba Abubakar hadin kai suka ce mun yarda mun amince Umar shine khalifa bayan wucewarka a lokacin nan Abubakar ya rubuta takarda wasiya ce alƙawari ne yayi bayan wucewar shi Umar shine khalifa a ran da Abubakar Allah ya masa rasuwa a ran nan Umar ya dauki khalifanci to anan hanya ce ta samun shugabanci shugaba wanda yake kan gadon mulki ya diba a cikin jama'a ya ga waye cancanta bayan wucewar shi ya zama to khalifa ya zama shugaba to a wannan lokaci yakan iya rubuta takarda yayin wasiya. Sannan hanya ta uku akan tara jama'a waɗanda suke ahlul halli wal aqal masu fada aji su tantance a cikin su zaba kamar lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda ba shi da lafiya bayan an soke shi sai ya zabi mutum shida daga cikin manyan sahabbai da Uthman dan Affan da Aliyu dan Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Zubair da Abdurrahman wannan Talha ibn Ubaidillah da Abdurrahman ibn Auf an gane ku cikon na shidar ya kwanta mini inda wannan Abu Ubaida ne ya tattara su waɗannan guda shida sai yake cewa a cikin ku ku zabi daya ya zama to khalifa a cikin ku ku diba a cikin ku shida ku tantance ku zabi daya waɗannan shida wanda Umar ya wakilta su cewa su tantance a cikin su zabi shugaba suka ayyana Usman cewa shine shugaba bayan Umar kenan suka ce shi shine shugaba to dan haka kasancewar na a ce a rantsar da shugaba a bashi alqur'ani ya rantse ko in ba yayi adalci ba ko ba yayi kaza ba wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini na cewa in an nada shugaba a kawo a rantsar da shi amma in ya rantse kuma a karan kanshi wannan ba laifi bane ba na yi tabbatar ma jama'a amanar da ya dauka kenan zai cika in ya cika wannan zai fitar da shi a gobe kiyama amma matukar bai cika alkawari ba to bashi da mafuta wannan adalci shine abin da zai fitar da shi a ranar kiyama saboda shugabanci babbar amana ce inde kaga kana son ka kubuta lafiya ko a cikin ku biyu aka ce za a nada shugaba kada ka yadda ka dauka sai dai in ka tabbata shi ɗayan ba ya iya dauka ba in ya so sannan kai ka dauka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tur da Allah wadai game da shugabanci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna ji cikin kitabus siyam hadisin da maganar da muke da tur da Allah wadai da yake game da shugabanci ya nuna mana shugabanci abu ne wanda yake mai dadi a farko amma a ƙarshe abu ne wanda yake mai ɓacin rai mai samun damuwa kamar yadda yake nuna cewa shi shugaban imara shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'matul murdi'a wa bi'satil fadima au kama qala yace ma dalla da mai shayarwa kuma yace tur da wanda take mai yayewa wanda in ana yi da kai zaka ga cewa kamar duniya gaba ɗaya kai kake shugabancin ta hatta da riga in ka sa yanda ake sabe ta sai an daidaita maka ana tattalin ka duk inda ka wuce ana jiniya ana wannan idan ka zo wuri kowa ya tashi ya tsaya ana girmama ka kamar misali irin shugabanci da na zamani an gane ko ba shugabanci ba wanda yake na shari'a to amma ran da aka ce fa ba kai bane ka sauka daga wannan kujera galibi shi yasa kake gani ba wanda yake kai labari an gane ko zaka ga wata hauhawar jini ko wani abu ya bujiro masa na cuta kullun yana kasashen turai har dai a tar da lokaci to wannan bakin cikin ya sauka daga wannan kujera shine kuma duk abin da ya tara na duniya wannan aban zani an gane ko aban zani ya tara ma kansa anan amma mummunar azaba ce ya tara ma kansa domin hisabi ne a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna cikin kitabus siyam mun gama babi na 63 wanda ke bayani game da hukuncin azantar wato ranar juma'a ita kadai shine malam yake cewa wa idza asbaha sa'iman yawmal juma'a fa alayhi an yufira idan mutum ya wayi gari a ranar juma'a yana azumi manzon Allah yace na kan shi yayi maza ya aje wannan azumi kawai gari ranar juma'a kana azumi baka san da haramcin kadai ta ranar juma'a da azumi labari sai ya cin maka to take yanke zama wajibi akan ka ka karye wannan azumi. Allahumma sai dai in kana da nihin yin azumi kenan asabar ko kuma kai alhamis, to a ran jumu'ar kana iya wucewa da azuminka, kamar yanda hadisin wato hadisin Juwairiya Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a ya shiga wurinta alhali tana azumi. Manzon Allah sai ya ce asumti ams, shin jiya kin yi azumi? Qalat la, Juwairiya tace a'a ya rasulullahi ban yi ba. Sai ya ce turidina an tasumi gadan, kina da nihin yin azumi gobe? Qalat la, tace a'a. Maza Allah ya ce fa'afiri, ya ce to maza aji. An gane, kaga ita bata san da haramcin yin azumi a ranar Juma'a kadai, to maza Allah ya tarar da ita tana azumi a ran nan. Ya ce jiya kin yi, ta ce a'a. Gobe kina da nihin yi, ta ce a'a. Maza Allah ya ce aji. To don haka duk wanda ya wayi gari a ranar Juma'a yana azumi, bai san da haramcin yin azumi a ranar Juma'a ita kadai. Indai bai dace ma wani yini wanda yake fiyayye kamar yini na Arafa ko yini na Ashura, ko kuma kasancewar irin azumin Annabi Dawud ne mutum yake yau yayi, gobe ya huta, jibi yayi, gata ya huta, to indai ba ɗaya daga cikin wannan bane, ko kuma azumi na addawal na cima kai alwashi, kai alwashin cewa duk a ran da wane ya dawo daga bulaguro to washe gari sai na yi azumi, Allah ya dawo da shi a ranar Alhamis kenan, kagaran Juma'a kana iya yin azumi, duk da cewa azumin ran azumin addawal cikawa da shi wannan wajibi ne. To don haka shine anan malam yace wa idza asbaha sa'iman yawmal juma'a fa alayhi an yufdir, idan mutum ya wayi gari a ranar Juma'a yana azumi, bai san da haramcin kadai ta ranar Juma'a da azumi, to wannan dole ya aje azumi kenan, in bai yi a jiya ba kuma ba shi da nihin yi gobe. Shi ne malam ya shigo da hadisan ababan da irin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, la yasumu ahadukum yawmal jumu'a illa yawman qablahu aw ba'da, kada ɗayanku ya azinci ranar jumu'a ita kadai kenan, sai dai ya hada da yini gabanin ta yi alhamis da jumu'a, aw yawman ba'da, ko kuma ya hada da yini wanda ke bayan ta kenan ya yi jumu'a asabar. Dangane da hikima ta hani game da kadaita ranar Juma'a da azumi, wanda daman bayani ya gabata, Allah ko manzansa ba su taba cewa a yi kaza face akwai hikima a ƙarƙashin umarnin da suka yi. Hakanan duk lokacin da Allah ko manzansa suka ce kada a yi kaza, to akwai hikima wadda an gane, ko akwai hikima da illa wadda take nuna wato wannan hani da aka yi. To dangane da hikima, menene hani wato illa wadda take ta hanin kadaita ranar Juma'a da azumi? Maganganu kusan shida ke akwai na malamai, amma magana wadda take mafi rinjaye shine kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da kadaita ranar Juma'a da azumi, domin ranar Juma'a ranar Idi ce. An gane ko? Ranar Juma'a ranar Idi ce, kamar yanda Ibnu Abi Shayba ya fitar da hadisi a cikin littafinsa Al-Musannaf. Don haka Ibnu Hajar yake cewa da dangane kyakkyawa daga Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, yake cewa man kana minkum mutatawwi'an min ash-shahr falyasum yawm al-khamis wa la yasum yawm al-jumu'a fa innahu yawm ta'amin wa sharabin wa dhikr. Duk wanda daga cikin ku zai yi azumi na nafila a cikin wata, to ya azumci rana Alhamis, kada ya azumci ranar Juma'a, domin ranar Juma'a rana ce ta ci da sha, wato da ambaton Allah. Sannan akwai hadisi marfu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa yawmul Juma'a yawmu idin, fala taj'alu yawma idikum yawma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'da, ranar Juma'a ranar Idi ce. Manzon Allah ya ce kada ku maida ranar Idin ku ranar azumin ku, sai dai idan kun yi azumi gabanin sa kenan Alhamis, aw ba'dahu, ko kuma kuna nihin hada shi da wani azumi bayan sa kenan ranar Asabar. don haka duk a cikin maganganun guda shida wannan magana ita ce tafi karfi ta fuskar dalili ta fure jayi kenan ranar idi ko ba ranar azumi bace rana ce ta murna da walwala da ci da sha ranar juma'a ranar idi ce kamar yadda bayani ya gabata a hadisi na Umar Allah ya kara masa yadda wanda wani bai yahudi yake ce masa inda a ce mu jama'ar yahudawa wannan aya ta sauka gare mu fadar Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yace wallahi wannan rana da mun maida ta ranar idi domin aya ce wanda ta sauka take bayanin cewa Allah ya cika addini an gane don abin da yake cikakke kuma baya bukatar kari to dan haka sai Umar yake cewa wannan aya na san ranar da ta sauka na san gun da ta sauka a lokacin da ta sauka domin ta sauka a ranar Juma'a kuma a ranar Arafa da yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a Arafa wannan aya ta sauka dan haka dai illar saboda ranar Juma'a ranar Idi ce ranar Idi ko ba ranar azumi bace don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu kadaita ta da azumi sai dai mutun yayi Alhamis da Juma'a ko yayi Juma'a da Asabar yau za mu tashi babi na gaba qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babun hal yakhussu shay'an min al-ayyam قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن القطان قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان وابن سعيد الثوري عن منصور وابن المؤتمر عن ابراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة وابن قيس النخعي قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديما وأيكم يديق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديق ما لن الله يجيكن سكيفتا وانن بابيني واندكي بياني شم wato na halatta mutun yake banci wani abu daga cikin kwanuka da'iman yace azumi zai yi a wannan rana a kullun a tsawon sati kamar misali daga cikin rani ku wadanda suke na sati ka ayyana wata rana ka ce a kullun idan ta zagayo sai ka azumce ta kamar yanda ya gabata ranar Juma'a dai bata ciki kadaita ta da azumi haramun ne an gane ko to a sauran kwanukan da suka rage kwanuka shida shin mutun zai iya zabar wata rana ya kebance ta a duk sati na Allah idan ta zagayo cewa sai ya azumce ta to shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da almajirin ta shine Alqama ya mata tambaya yake cewa hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahtassu min al-ayyam shay'an shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kebantar wani abu daga cikin kwanuka ya ringa azumtar shi qalat la Aisha tace a an gane ko tace a babu wata rana ta daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kebantar ta sai tace kana amalu hudima aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zamanto aiki ne wanda yake madawwami na yau da gobe duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara na ibada to yakan nace akan shi iya rayuwarsa sai ta ce wa ayyukum yudikuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ayyukum yudikuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yudi Aisha ta ce wane ne za a samu daga cikin ku ya iya daukan irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na ibada a cikin ku wane ne zai iya a cikin ku gaba daya babu wani wanda zai iya nacewa akan ibada irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nacewa wanda kar mu manta bayani ya gabata abinda ma ya shafi sallah kafin ka zo azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya fara sallah a cikin dare Huzaifa ibn al-Yaman Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda sai ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bayan Fatiha sai ya kamo suratul Baqara Abdullah ibn Mas'ud yace ina zaton cewa in ya zo kan aya ta 100 zai duka yin ruku manzon Allah sai ya zarci a gane ko da ya zarce manzon Allah sai da ya kai karshen suratul Baqara yace ina zaton cewa in ya kai karshen suratul Baqara zai duka yin ruku manzon Allah sai ya kama wato suratul Nisa sai da ya kai karshen ta da ya gama ya kama suratul Ali Imran da ya kama Ali Imran ya gama sannan ya kama suratul Maida sai da ya kai karshen ta hadisi ne na Huzaifa yace manzon Allah bai taba wucewa kuma da wata aya daga cikin ayoyin da take kunshe da roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala wani abu manzon face sai manzon Allah ya roƙa duk wanda ke akwai neman tsari da kariya ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya nemi tsari kuma karatu ɗaya bayan ɗaya kaga a takeice a raka'a ɗaya kusan wato sura izhi 10 manzon Allah ya karanta shina Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na bi shi sallah sai ya tsawaita yace wallahi sai da nayi niyyar in zauna in kyale yake cewa wallahi sai da nayi niyyar wato in zauna in kyale shi to dan haka aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake iya na cewa kuma haka ya gabata a cikin wannan kitabun wannan littafin wannan na azumi yanda manzon Allah yake tazarcin azumi sahabbai suka yi koyi da shi manzo Allah ya nuna musu cewa yana da bambanci da su domin shi yana kwana ubangijin shi yana ciyar da shi yana shayar da shi da suka ki dinawa manzo Allah ya yi tazarcin yini da yini na biyu da su sannan wata ya tsaya manzo Allah ya ce da wata ya yi jinkirin tsayuwa da na ƙara da su domin yi musu hukuma to dan haka anan Aisha take nunawa cewa kana amalu hudima wato aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance tuttuk ne ma'ana babu yankewa kullum in dai aiki ne na ibada ya fara tuna cewa yake a kansa sai ta ce wa ayyukum yudiku ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yudiku wane ne za a samu daga cikin ku ya iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi na ibada to wannan shi mai tambaya yana tambaya ne shin wai akwai wata rana ta musamman kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kibance ta kamar misali a cikin wata da sauransu wanda bayani ya gaba a cikin sati nake ne wanda kasancewar Aisha ta nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka ganshi yana azumi a cikin wata zaka ganshi in kuma kana so ka ganshi yana ci yana sha zaka ganshi kenan wani lokaci yayi azumi a farkon wata wani lokaci a tsake tsakin sa wani lokaci a karshen sa an gane ko kenan don haka kuma ba komai bai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka illa domin yarwata ma jama'a tare da cewa akwai rani ku waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an so musulmi ya lazimci yin azumi a cikin su a tsawon dukkan sati shine rana alhamis da ranar wato litinin da alhamis kamar yanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hikimar yin azumi a ranar litinin da ranar alhamis me yasa yake azumi a waɗannan ranaku manzon Allah yake cewa innal a'mala turadu yawmal itsnain wal khamis yace domin ayyukan bayi a ranar litinin da alhamis akan gujiro da su ga ubangiji subhanahu wataala manzon Allah yace fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im yace ina son a daukaka aiki na zuwa ga ubangiji na subhanahu wataala halin ina azumi an gane ko kenan don haka waɗannan raneku raneku ne wanda shari'a ta bayyana mana akan kebance su da yin azumi a dukkan tsawon sati litinin da alhamis kenan don haka malam ya bar hadisin kofa buɗe zaka iya daukan wata rana kace misali don ranar talata sai kai azumi wannan ba laifi bane ba laifi bane ka ayyana wata rana in dai ba ranar da shari'a ta yi hani ba rane kun da shari'a ta yi hani game da kadaita su da azumi ranar juma'a da ranar asabar baya halatta a kadaita su da azumi wanda yake na nafila in kuma yi zaka yi to ka lazumci ranakun da shari'a ta ayyana litinin da alkamis wannan sun wadace ka amma kuma ba laifi bane misali mutum kamar ya ayyana ranar talata yace duk talata idan ta zagayo sai yayi azumi to wannan ba laifi bane mutum ya lazumta ma kansa shine kenan mallam ya bar kofa a bude shine da aka mata tambaya tace wane ne a cikin ku zai iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake domin shi idan ya fara aiki manzon Allah ya kaddawama to dan haka dai anan in har ka san ba za ka iya nacewa to bayyana cewa a farko ka lazumta ma kanka wata rana daga cikin ranakun sati ka ce za ka azumce ta in har ka san in ka fara dinawa za ka yi domin duk wanda ya fara aiki na ibada ya watsar da shi to wannan abin zargi ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني أنه قال حدثني سالم أنه قال حدثني أمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته قال ها وحدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بئيره فشرب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه أنه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بهلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وتوانم بابيني واندكي بياني جمدا حكنشن azumin rana arafa menene matsayin azumtar wato ranar arafa sawa'an ga wanda yake can arafa ko kuma ga wanda baya arafa shine anan malam sai ya shigo da hadisin wato ummul fadl bintul harith matar al-abbas ibnu abdul muttalib mahaifiyar wato abdullahi dan abbas domin kinayarta kinaya ce wadda take banta da danta Al-Fadl ibn Abbas an gane ko wanda dan uwa ne na Abdullahi dan Abbas Al-Fadl ibn Abbas shine yake cewa an ummul fadl binti al-Harith Allah ya kara mata yadda take cewa anna nasan tamaru inda ha yawma arafa fi sawmin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle wato wasu jama'a sun yi gardama a wajenta game da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Arafa aka yi dace a ranar Arafa ne aka samu wasu jama'a suna zaune a nan wurin Ummul Fadl sai suka yi gardama game da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Arafa fa qala ba'dhum huwa sa'im wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai azumi yake a ranar Arafa wa qala ba'dhum laysa bisa'im wasu ba suka ce laysa bisa'in manzon Allah baya azumi su wadanda suka ce yana azumi a ranar Arafa domin abu ne sananne a wajen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'adarsa da dabi'arsa a duk ranar Arafa manzon Allah yakan yi azumi wadanda suka ce baya yi kasancewar anan wato suna da dalili menene dalilin su karina su shine kasancewar yana cikin halin bulaguro wanda shi kuma mai bulaguro ba ma azumi na nafila ba hatta da azumi na farilla Ubangiji subhanahu wataala ya masa rangwamen cewa ya aji to shine suka dan samu jadin ja lafazin tamarau an ciro shi ne daga almira idan aka ce almira ita ce gardama da jayayya shine tace annana sallalle wasu jama'a tamarau sun yi gaddama inda ha a wajenta yawma arafa a ranar arafa fi saumin nabi sallallahu alaihi wasallam game da azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yini fa qala ba'dhum huwa sa'im wasu suka ce yana azumi wa qala ba'dhum laysa bisa'im wasu suka ce ai baya azumi me za a yi ummul fadl take cewa fa arsaltu ilayhi bi kadahi labani tace sai na aika masa da wata gidauniya ta madara wa huwa waqifun ala ba'i manzon Allah yana tsaye akan raƙumin sa fa shariba manzon Allah ya kafa kai ya sha kamar yanda a hadisi wanda zai zo nan gaba a gaban jama'a manzon Allah ya kafa kai ya sha jama'a suna kallon shi anan mu tsaya mu kalli ita kanta ummul fadl ran yanda ta yi hikima game da wato raba wannan gardama sai ta samu madara ta cika gidauniya sai ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan za a iya ganewa yana azumi ko baya azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kai masa wannan gidauniya a gaban jama'a manzon Allah yana karra kumunsa ya karba ya kafa kai ya sha wannan kuma ya kasance a ranar Juma'a bayan la'asar yana tsaye a nan Arafa manzon Allah ya kafa kai ya sha to dan haka idan jama'a suna gardama suna jayayya to abinda za a yi in za ka yi kokarin raba wannan gardama ba haka kai tsaye ba wanda wani zai fahimci cewa kaman ka karkata zuwa ga dan uwansa ka bi hikimomin yanda za ka raba wannan gardama kowa ya gamsu saboda anan ka'ida ai ganin ido ya kuri wannan Hausawa suke cewa gani ya kuriji kamar yanda Larabawa suke cewa laysal khabaru kal mu'ayana labari bai zamanto ba kamar gani da ido to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka aika masa gidauniyar a gaban jama'a manzon Allah ya kafa kai ya sha kaga wannan ya tabbatar da cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yini na Arafa baya azumi to haka a wannan hadisi na biyu na Maimuna bintul Haris wanda yar uwa ce ta ita ummul fadl Allah ya kara mata yadda wanda ita Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce take cewa annan nasa shakku fi siyamin nabi sallallahu alaihi wasallama yawma Arafa lalle wato jama'a sun yi kokonto game da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Arafa wasu suka zaci cewa yana azumi wasu ko suka ga cewa baya azumi kamar dai yanda jayayya ce ta gabata fa arsaltu ilayhi bi hilabin wa huwa waqifun fil mawqif Maimuna take cewa sai na aika masa da madara al-hilab kenan madara wadda take sabuwar tatsa kenan dan haka ake ce mata halib in ma ka ce halib ko kuma ka ce hilab fa arsaltu ilayhi bi hilabin wa huwa waqifun fil mawqif tace sai na aika masa da madara wato manzon Allah yana tsaye a lokacin nan a wurin tsayuwarsa a Arafa fa shariba minhu manzon Allah ya kafa kai ya sha wannasu yanzuruna jama'a suna kallo manzon Allah ya kafa kai a gaban jama'a ya sha kaga wannan yana kara tabbatar da cewa a wannan yini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya azumi to dan haka malamai sai suka yi sabani dangane da azumin ranar Arafa da yawa daga cikin su suka tafi akan cewa in dai mutun yana tsaye a Arafa to baya dacewa yayi azumi daga kai wanda suke kan haka ko akwai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ganin bayyada cewa ga duk mutumin da yaje yana cikin aikin haji yana tsaye a Arafa a wannan yini yayi azumi har ma akwai hadisi wanda wato na cikin sunani Abi Dawud da sunani Ibn Majah wannan da sunanin Nasa'i wanda hadisi ne ingantacce yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an sawmi yawmi arafa bi arafa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da azumtar ranar arafa a arafa kenan wanda yake tsaye a arafa ba a buƙatar yayi azumi me yasa saboda ana buƙatar ya nace a wannan yini game da ambaton Allah da addu'o'i kada kenan yayi abinda zai dan jefa masa rauni a gangajiki domin azumi yana dan janyo rauni da kasala kenan mutum ba zai zage ba game da yin addu'a wanda wannan yini ko yini ne wanda yake fiyayye abinda ake bukata a yawaita ambaton Allah a yawaita addu'o'i kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana ambatan Allah wanda ake bukatar a yawaita a wannan yini shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, domin yini ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kusantar bayin sa ya ma mala'ikunsa alfahari da wannan tsayuwa da suka yi. Yace me suke nihi tare da cewa yafi kowa sanin abin da suke nihi, ubangiji ta'ala yace da mala'ikunsa ku shaida gaba dayan su na gafarta musu. Dan haka kenan da yawa daga cikin sahabbai suka tafi akan cewa idan mutun yana tsaye a Arafa to bai dace bai yi azumi, an gane ko, domin ya samu kuzari game da ambaton Allah a wannan yini wato da addu'o'insa. Dan haka wasu malamai suka ce in har ba za ka samu rauni ba to ya halatta ka yi azumi, domin me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin yi da yayi ba yana nuna cewa bai dace bane a yi, yana bayani ne game da halacci kenan, mutun yakan iya yi kuma yakan iya ajewa. To illa kasancewar wannan hadisi yana nuna kenan hani indai mutun yana Arafa to ba zai azumin Arafa ba, tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan yin azumin Arafa kamar yanda wato wannan ai wannan Abdullahi ibn Zubair, Usama ibn Zaid da Aisha Allah ya kara musu yadda, su suna azumi a ranar Arafa, a ranar Arafa ma azumi suke yi. Dan haka malamai da suka kallo wannan hadisi wannan sahabbai suna yi da wancan kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, sai suke ganin cewa in ba za ka samu rauni ba kana iya yi, amma in ka tabbata za ka samu rauni to bai dace ba kai. Sai dai wancan hadisi da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dangane da azumtar ranar Arafa ga wanda ke tsaye a Arafa. To tare da cewa wanda shi baya tsaye a Arafa abinda ake bukata ya azumci wannan yini, domin hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman hadisin Abu Qatada wanda ke cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna cewa azumin ranar Arafa na kankare zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba, an gane ko, shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba. Dan haka wannan kenan iya hadisin abinda yake nuna mana abinda ya dace kenan ga alhaji wanda yake tsaye a Arafa ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya yi azumi a ranar Arafa, in baka cikin aikin haji to wannan kuma an sunnanta maka kai. باب صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنا أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت لعيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وابن خالد أنا عمرو بن يحيى أنا أبيه هو يحيى المازني أنا أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنهر وأن الصماء وأن يهتبي الرجل في الثوب الواحد وأن صلاة بعد الصبح والعصر. واتوانا بابي نيواندكي بياني جمدا hukuncin azumi a ranar Idi, an gane ko, ma'ana menene hukuncin yin azumi a ranar Idi idan aka ce yawmul fitr shine ranar Idi wanda yake na azumi. Shine anan malam sai shigo mana da hadisin wato Abu Ubayd maula na Azhar Allah ya ji kansa yake cewa shahidtu liida ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na halarci sallar Idi tare da Umar Allah ya kara masa yadda. Fa qala, sai Umar yake fada a cikin khutubarsa yake cewa hazani yawmani na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an siyamihima, yace ku san da cewa waɗannan yini ne guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da azumtar su sai yace yawm fidrikum an siyamikum min siyamikum wato ranar da kuke sallah kenan game da azumin ku da kuka yi na Ramadan kenan yawm fidrikum ranar da kuka aje azumi kuka bude baki kenan game da azumin ku an gane ko kenan wannan rana ita ce rana ta farko wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da azumtarta sai yace wal yawmul akhar dayan yinin sai yace ta'kuluna fihi min nusukikum ranar da wato kuke ci daga naman layya kuke na ranar layya shi ma wannan yini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato azumtarta dan haka waɗannan rani ku guda biyu ranar idi na azumi da ranar layya azumtar su wannan haramu ne kwata kwata baya halatta koda azumi mutun yake misali wanda sharadi ne a jira shi kamar azumi wanda yake na kafara idan misali ranar idi ta gittu dole ne mutun ya aje wannan azumi bayan wucewar ranar idi sannan mutun ya ci gaba misali kana azumi na kafara na wata biyu da ake kafara in ma ta kisa in ma ta zahari ko kuma kafara ta mutumin da ya afka ma iyalinsa da ganganci a cikin yini na Ramadan sai ranar idin laye gittu to in aka ce gobe sallah ce dole ne ka aje azumi goben ba za ka dauka ba idan ya wuce sannan mutun ya ci gaba da azumi idan aka ce ranar idi ko kaida kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wato ranar da jama'a suke alwana suke wannan in aka ce ranar idi ranar da jama'a suke idi kamar ranar da shugaba wato ya ayyana cewa ranar idi ce wanda jama'a suke idi wannan ita ce ranar idi shine yace al-fitru yawma yufṭiru an-nas wal-adha yawma yubashshiru an-nas abinda ake nihi da an-nas anan shugaba da jama'a suke na a ranar da aka ce yau ranar idi ce to wannan ita ce ranar idi ita ce ake lura da ranar idi kenan ba wanda daidai ku ba wanda ra'ayin mutum da son zuciyarsa wani ya ce shi sai gobe zai yi wani ya ce sai jibi wani ya ce shi sai gata zai yi idin shi an gane ko idi ko a shar'ance idi ne daya an gane ko shine wani shugaba da ya wuce daga cikin gwamnoni da wasu suka fita a nan wani kauye suka je suna sallar idi a washe gari aka tura musu jami'an tsaro suka je suka tarwatsa su da ya fito a cikin rediyo yake bayani yace mu ba mu hana mutum yayin azumin shi ko yayin sallolin shi amma mu idi ɗaya muka sani wannan kuma magana tashi haka ne a shar'ance idi ɗaya ne tunda in ka koma hikimar da Allah ya shar'anta mana sallar idi hada kan jama'a ne ya zamanto jama'a ta musulmi a hada kansu su zama tsintsiya madaurin ki daya jama'ar gari su hade a fili guda junansu su san juna a haɗu a yi sallah kuma a ma juna barka rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala ta lullube jama'a in dai aka ce yau misali in dai Ramadan ne muka tabbata muna da azumi 30 ba daya idan shugaba ya bada labarin cewa an ga wata kamar yanda aka isar masa da sako ya amince idan ya sanar da jama'a to a matsayin mu na musulmi dole mu yarda mu amince mu aje azumi mu yi sallah an gane ko haka misali in dai aka ce yau an hau Arafa kenan gobe ita ce ranar idi a ka'ida ta shari'a ita ce ranar idi to dan haka shine anan ya bayyana cewa rana ta farko wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da azumtar su sai yace yau mu fidrikum min siyamikum ranar da kuke bude baki game da azumin ku kenan ranar idi wanda yake na azumi sai yace wal yawmul akhar yinin na daban yace ta'kuluna fihi min nusukikum yace yinin da kuke ci game da naman layyar ku kenan ranar 10 ga watan Zulhijja dan haka kenan hani kai tsaye idan yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake fa'idantarwa haramci dan haka haramun ne yin azumi a ranar idi idi sawa'an na azumi ko idi wanda yake na layya kuma ai mun wuce da hadisi me yasa aka haramta kadai ta ranar Juma'a da azumi domin ranar Idi ce Al-Imam al-Bukhari yake cewa qala ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna Allah ya ji kansa yake cewa man qala maula ibn Azhar duk wanda yace Abu Ubayd maula ibn Azhar malam yace fa kada asaba yace ya dace a wajen fadar sa an gane ko yace wa man qala maula abdurrahman ibn auf duk wanda yace abu ubayd maula abdurrahman ibn auf yace fa kada asaba yace shi ma ya dace domin akwai ihtimalin kenan daga wannan alwalakin kenan daga wannan ya koma zuwa wani dan kana iya sayan bawa ya zamanto kenan maulakin ka ne lokacin da ka sayar da shi kuma ya koma na wani kenan dan haka wajen danganta shin wannan duka babu kuskure ana kiran shi maula bani azhar maula bani azhar kuma ana kiran shi maula wa abdurrahman ibn auf sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawmil fitr wan nahar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da azumtar ranar idi na azumi da ranar layya kaga wannan shi ma yana kara tabbatar da wato hanin na maza Allah sallallahu alaihi wa sallama game da azumtar waɗannan yini guda biyu sai yace wa anis samai sannan manzon Allah yayi hani dangane da kurman yafi an gane ko kurman yafi yaya kurman yafi yake a wajen malaman lugha suka ce shine mutum ya nade jikinsa gaba daya wato da zani ba tare da ya bar inda hannuwansa za su fito shine kurman yafi ma'ana babu kofar da zaka huddo hannunka kamar ka nade jikinka gaba daya da mayafi wannan me yasa domin akwai gujuro kanka izuwa ga hadari dan kana faduwa zaka iya jin ciwo akan haka a wajen malaman auna alfuqaha malaman fiqhu suka ce kurman yafi shine mutun da zai sabe ma'ana gefin mayafinsa alhali ya zamanto kuma a kasan babu wani tufafi tare da shi kenan wanda zai iya gujurowa al'aurar shi ta bayyana tunda a nan bangaren cikin sa da cinyarsa zai iya bayyana wannan shine ake kira da kurman yafi kamar a wajen malamai duka kuma wannan ma'ana biyu tana iya zama wancan baya dacewa ka nade jikinka gaba daya ba tare da ka bar wata kofa wanda zaka fito da hannuwanka domin zaka iya bujuro kanka zuwa wani hadari sannan shi kuma wannan hani da malamai suka ce kamar shine dan kada al'aurarka ta bayyana kamar yanda misali anan riga malum malum ko mu ce gari yanda zaka ga mutun ya sabe ta alhali a ciki kuma babu wata riga cikin sa a waje a bayyana gaya shi kuma duk abin da yake daga cibiya har zuwa gwiwa dole ne ya zamanto mutum ya rufe wannan al'aura ta namiji dole daga cibiyar shi har zuwa gwiwar sa baya halatta ya bayyana da wani abu to lokacin da mutum ya sanya gari ya sabe kaga ai cikin sa zai bayyana nan kuma nan bangaren cikin shi al'aurar shi ce tunda kasan cibiyar sa ne ya bayyana to shi yasa da wancan kenan suka ce shi abinda ake nihi kurman yafi kenan mutum in ya yafa mayafi sannan sai ya sabe kenan nan gefin shi ya bayyana wannan haramu ne bai ya dacewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani shine yace wa anis samai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da kurman yafi shine kenan ake kiran shi al-ishtimalus samma sai yace wa an yahtabiyar rajulu fi thawbil wahid sannan manzo Allah yayi hani wato mutum yayi ihtiba wato a cikin tufafi guda me ake nihi da al-ihtiba ko kuma al-habwa shine kasancewar anan misali kana da zane guda wanda kawai ka daura shi ka rufe al'aurarka kai irin zama da mutum zai zauna akan mazaunansa sannan sai ya kafa kawahuwar shi kaga idan zane guda ne gare ka a ciki babu wani zane al'aurarka za ta bayyana an gane ko an fahimci zama shi abinda ake nihi al-ihtiba yawa kamar haka wannan zama kaga idan kai wannan zama haka ka kafa kawahuwanka ka zauna akan mazaunanka to idan zane guda ne gare ka kenan zai iya sauka kasa kenan al'aurarka ta bayyana amma idan dama akwai wani zane a can ciki kai gebto da shi to anan babu matsala game da yin shi kenan daman hanin dan kada kai irin wannan zama al'aurarka ta bayyana shi yasa aka yi muzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hali dan haka shine yace wa an yahtabiyar rajulu wato muzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hali kenan mutun yayi zaman da ake kiran shi al-ihtiba irin tsugunni ne irin na kare kenan sai yace fi thawbin wahid, wato a cikin tufafi wanda yake daya. Sai yace an gane ku duk da cewa shi tsugunni na kare ana kiran shi al-iqa'a, shi wannan al-ihtiba ake kiran zaman kenan, mutum ya zauna akan mazauninsa sannan ya kama kafafuwansa, wanda galibi su larabawa suna irin wannan zama, suna itikadin cewa mutum baya saurin gajiya. Sai yace wa an salatin ba'da subhi wal asri, sannan manzon Allah yayi hani game da yin sallah bayan asuba da bayan la'asar. Sallar da aka yi hani game da bayan asuba da bayan la'asar nafila wadda take marar digi, an gane ko, wadda ba ta da digi haka baka tashi yin nafila ba sai bayan la'asar ko bayan asuba, to wannan haramu ne. Domin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata ba'da subhi hatta taqulu ash-shams wa la salata ba'da al-asri hatta taghrub ash-shams, babu sallah bayan asuba sai rana ta gudu, babu wata sallah bayan la'asar manzon Allah yace sai rana ta fada. Nafila wadda ba ta da sababi babu digi haka kawai mutun ya tashi bayan asuba yace nafila zai ko bayan la'asar, to wannan kwata-kwata baya halatta. Amma misali mutumin da raka'atul fajr ta kubce masa kafin ayi sallar asuba, bayan gama sallar asuba yakan iya yin ta bayan sallar asuba zuwa gudowar rana, a wannan tsakanin mutum yana iya yin ta. Don Allah sallallahu alaihi wasallam an gama sallar asuba yaga wani sahabi yana sallah, sai yake tambayar shi wace sallah ce kake a yanzu, sai ya ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi gabanin asuba su ne suka kubce mu nake yi yanzu. Manzo Allah bai tanka masa ba, shi ko duk abin da yayi aka yi a gaban idansa ko aka fada masa biyi musu ba, to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi ne, shine ake kiranta sunna ta kadiriyya. Haka kamar irin su tahiyyatul masjid, wannan duka koda bayan asuba ko bayan la'asar mutun ya shiga masallaci, to wannan baya cikin haji zai iya yin su. Duk wata sallah wanda take da sababi irin su raka'atul tawaf, wanda bayan ka gama tawafi zaka yi raka'a biyu a maqam Ibrahim, wannan ita ma ko bayan la'asar ko bayan asuba duka mutun zai iya yin su. Irin su salatu da istikhara, an gane, domin ita ma tana da sababi, menene sababinta? Wannan zabi da zaka nema na Ubangiji subhanahu wataala. Irin su sujudu tilawa, dukkan su wannan suna halatta bayan la'asar ko bayan wato asuba. Shine yace wa an salatin ba'da subhi wal asr, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sallah bayan asuba da bayan la'asar kenan, nafila marar sababi. A taƙaice kenan wannan babu yana nuna mana haramcin azumtar wato ranar Idi wanda yake na azumi. Babu sawmi yawmin nahar, qala haddathana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham an ibn Jurayj annahu qala akhbarani Amr ibn Dinar ana ata ibn Mina annahu qala sami'tuhu yuhaddithu an Abi Hurayra radiyallahu an annahu qala yunha an siyamaini wa bai'atayn al-fitri wan nahar wal mulamasati wal munabada. Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna huwa Abu Musa annahu qala haddathana Mu'adh qala akhbarana ibn Awn an Ziyad ibn Jubayr annahu qala jaa'a rajulun ila ibn Umar radiyallahu anhuma fa qala rajulun nadhara an yasuma yawma قال أظنه قال لإثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال حدثنا عبد الملك بن عمير انه قال سمعت قزاء انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه انه قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin azumi a ranar layya ma'ana menene hukuncin sa shine anan malam ya shigo mana da hadisin Aqwa ibn Mina yake cewa naji Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada yake cewa naji wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada cewa yunha an siyamaini wa bai'ataini an yi hani game da azumi biyu kuma da ciniki guda biyu kenan an yi hani dangane da wasu azumi biyu da nau'in ciniki guda biyu sai ya ce al-fitr wan nahar azumin da aka yi hani guda biyu shine ranar idi na azumi da ranar idi wanda yake na layya lafazin da ya ce yunha an yi hani kai tsaye kada tunanin ka yi je nesa babu inda hanin zai koma face ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk lokacin da sahabi ya ce an umarce mu da kaza ko kuma an hane mu game da aikata kaza to kai tsaye mai umarnin da hani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce yunha an siyamaini wa bai'ataini an yi hani dangane da azumi biyu da kuma ciniki biyu sai ya ce al-fitr wan nahar azumin da aka yi hani shine azumin ranar idi na azumi da ranar idi wanda yake na layya sai ya ce wal mulamasati wal munabaza ciniki biyu da aka yi hani shine na farkon al-mulamasa idan aka ce al-mulamasa shine wani ciniki da suke yi a jahiliya kafin musulunci din ma mai kaya ya ce in ka saba wannan tufafin to ka saya a kaza yake ko kuma amshi daga zaran ka shafa kenan ciniki ya tabbata ba maganar cewa sai ka zazzaga ka buda ka ga abin da yake ciki ma'ana cinikin yana kulluwa ya tabbata a sanadiyar shafa kawai an gane ko to wannan ciniki haramun ne galibi ku daman suna yin shi ne game da wato ciniki wanda yake na tufafi in ka dafa kawai ka saya shi kuma abinda ake bukata ka dauka ka zazzage ka gani in ta maka tayi daidai babu wani illa tare da ita in yaso aka she ciniki amma maganar a ce da zaran ka dafa ka saya to wannan haramun ne me yasa saboda akwai rudi a cikin sa kuma akwai jahala saboda abun baka ganshi ba ciki da bai sannan nau'i na ciniki biyu shine al-munabaza an gane ku ciniki wanda yake na jifa in ma ya kasance kamar cinikin fili kamar gona da sauransu sai a ce jefa tsakuwa daidai inda tsakuwar ta tsaya kenan na siyar maka shi a kaza kaga jifa ta jama'a ko tana da bambanci akwai wanda in yayi jifa za ta je nesa akwai wanda in yayi jifa ba inda za ta je kuma na daga cikin fassarar da malamai suka ma al-munabaza shine kasancewar mutum ya ce dauki tsakuwa jeho kan wanda ta fada kenan shine ka saya to wannan ciniki shi ma akwai yaudara akwai rudi a cikin sa kuma akwai jahala baka san ba kan wane za ta fada kuma in ma cinikin gonar ne a ce jefa tsakuwa inda ta tsaya kaga ba a san daidai inda za ta tsaya ba to shine yace wal mulamasati wal munabaza da ciniki wanda yake na shafaffeniya da wanda yake na jifa gaba ɗaya su waɗannan haramun ne a shahid dai anan da yace al-fitr wan nahar kenan ranar idi na azumi da ranar layya wannan haramun ne mutun ya azumce su a hadisi na biyu a baban shine hadisin wato Ziyad ibn Jubair yake cewa wani mutun ya je wajen Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda sai yake masa tambaya yace rajulun nazara an yasuma yawman yace mutun ne yace ma kansa alwashin azumin gobe ma'ana zai azumci gobe kana sai yace azunnuhu qala al-isnai ina zaton abinda yace litinin ce mutumin yayi adda walkin cewa zai azumce ta fa wa fa kazalika yawm idi litinin yin sai tayi dace da ranar idi shin zai yi azumin ko ba zai yi ba ka ci alwashin yin azumin litinin litinin sai ta fado ranar idi to azumin zaka yi ko kuma ba zaka yi ba Ibn Umar sai ya ce amara Allahu bi wafa'in nazar lalle ubangiji ta'ala yayi umarni game da cika alwashin da bawa ya ci ma kansa shi addawar shine ka lazumta ma kanka abinda ba dole bane ba kamar misali ka ce ya Allah a duk lokacin da ka bani lafiya na ci alwashin sai nayi azumi kaza saboda kai kamar yadda muka yi misali a baya ka ci alwashin cewa duk ran da wani ya dawo daga bulaguro washegari sai nayi azumi sai ya dawo a ranar Lahadi kaga washegarin Lahadi kenan litinin ce litinin kuma sai ta dace da ranar Idi kai ko ka ci alwashin kenan azuntar kenan wayewar garin dawowarsa to shine yace fa amara Allah bi wafa'in nazar Ibn Umar yace Allah yayi yayi umarni game da cika wato addawal kamar yanda yace wal yufu nuzurahum Ubangiji ta'ala yace su cika alwashin da suka yi sai yace wala annabi sallallahu alaihi wasallama an sawmi hadal yawm yace wannan yine ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani game da azumtar shi to anan ga umarni da hani sun hade a lokaci guda yaya za a yi manzon Allah ya haramta yin azumi a ranar Idi kuma Allah yayi umarnin cika alƙawari in ka ci ma kanka alwashi ka cika to anan ka'ida ta malamai shi dai hani gama cika a wannan umarni gama da cika alwashi wannan kenan lafazi ne wanda yake an gane ku in dai ka ci ma kanka alwashi to a duk lokacin da ka samu dama dole ka cika wannan alwashin shi kuma anan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ne wanda yake kebantacce ranar Idi ita ce manzon Allah yayi hani a azumce ta ka'ida ta malaman usuli shi kuma lafazi wanda yake kebantacce ana gabatar da shi akan lafazi wanda yake hadadde kenan nan rashin yin azumin shine za a gabatar kamar yadda kuma wata ka'ida suke cewa wato suke cewa yuqaddamu al-hadru 'ala al-ibaha hani shi ake gabatarwa akan halacci idan abu biyu suka zo lafazi biyu suka zo ɗaya yana umarni ɗaya yana hani kuma duka akan abu guda to anan hani shine ake gabatarwa akan kenan halacci dan haka kenan anan duk mutumin da ya ci ma kansa alwashin azumi sai aka yi katarin ranar tafadu ranar Idi to bayyada cewa yayi azumi dan kada ya fada cikin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda zai yi kamar yadda malamai suka faɗa sai ya kirdadu wata rana kenan ya rama wannan addawar kin da kenan ko washe gari yana iya ramawa duk da cewa su kansu in kamar sallar layya ce kwanuka uku na bayan layya su ma wannan baya dacewa ayi azumi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ya nuna kwanuka ne wanda suke na ci da sha wanda aka masa rangwamen zai iya azumtar kwanuka uku na bayan layya shine mutumin da bai samu hadaya ba mutumin da yayi tamattubi ko yayi kirani to wannan shine aka masa rangwame zai iya azumtar 11 12 13 ga watan Zulhijja amma duk mutumin da yake da azumi na nafila da sauransu waɗannan kwanuka dole mutun ya aje ko azumi kake wanda sharadin shi ajira ranar layya da waɗannan kwanuka uku na bayan layya to ajiyewa zakai bayan wucewar su sannan ka ci gaba da azumi ka misali wanda yake azumi na kafara kenan idan waɗannan rane ku suka gitta kenan dole mutun ya aje bayan wucewar su sannan mutun ya ci gaba da azumin sa domin hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumtar su kamar yanda anan yace mutun ne yace alwashin wato azumtar wani yini an gane ko sai yace ina zatar ranar litinin ce litinin kin sai ta dace da ranar Idi Ibn Umar yace masa Allah dai yayi umarni game da cika alwashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yayi hani game da azumtar wato irin wannan yini kenan ranar layya kenan dan haka kamar yana masa nunin cewa ya ajiye azumin kenan ya bari kenan bayan wucewar ranar Idin sannan sai ya rama sanan hadisi na uku a baban shine hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda kamar yanda qaza'a yake cewa wa kana qazama annabi sallallahu alaihi wasallama sanatai ashrata ghazwa yaki 12 Abu Sa'id yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaice duk yaki-yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba daya a rayuwarsa Abu Sa'id tare da shi akai sai yace sami'tu arba'an minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa a'jabnani yace naji abubuwa hudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan abubuwa hudu yace sun kayatar da ni an gane ko fa a'jabna ni ma'ana sun burge ni sun kayatar da ni kada sai yace manzon Allah yace la tusafir almar'atu masirata yawmi masirata yawmaini illa wa ma'aha zawjuha aw zu mahram mace kada ta yi bulaguro tafiyar da ta kai yini biyu sai tare da mijinta ko kuma wanda yake ma'abucin haramci nata shine mahaifinta ko danta ko wanta ko kananta ko wan mahaifiya ko kanan mahaifiya ko wan mahaifi ko wan kanan mahaifi ko kakanta wanda dai haramun kinsa ne ya aure ta har haramci wanda yake na dindindin an gane ko haramci wanda yake na dindindin to wannan kwata kwata baya halatta ta yi bulaguro sai da shi ko kuma mijinta wannan riwaya sai ta kayyade da bulaguro na yini biyu akwai riwaya da tazo bulaguro na yini uku akwai wanda tazo bulaguro wanda yake na yini akwai riwaya da tazo bulaguro wanda yake na dare to a kaida akwai riwaya da tazo gaba ɗaya tace bayya halatta mace ta yi bulaguro bulaguro kawai ko mun kankanta shi sai da muharrami dan haka dukkan waɗannan riwayoyi da ta kwana uku da ta kwana biyu da ta yi wannan yini da dare kwana ɗaya da wadda ta keɓanci yini gaba ɗayan su malamai suka ɗauko wacce riwaya wadda ta nuna idilakin bulaguro ko ma yaya ne ne kwata-kwata baya halatta mace ta yi sai da wanda yake muharraminta har ma a wata riwaya manzon Allah yake cewa bayya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro sai da wanda yake muharraminta dan haka akwai risala ta musamman da wani malami ya wallafa akan hukuncin bulaguro na mace shine a inda kawai malamai suka tuge inda mace take iya yin bulaguro ba tare da muharrami ba sai kasancewar lokacin da mace daga garin da bata iya tabbatar da addininta wannan zata iya yin hijira ta hayo raƙumi ko ta hayo mota ta yi bulaguro ta je me yasa saboda zata je inda zata suke ta gudanar da addininta da lokacin da ya kasance kamar misali bacewa ne to wannan a lokacin nan duka mutum yana mace tana iya yin bulaguro a irin wannan hali to amma in dai ba irin wannan ana zaune lafiya kwata-kwata baya halatta shine abu na hurku da Abu Sa'id yake cewa ya burge shi ya kayatar da shi cewa mace kar ta yi bulaguro bulaguron yini biyu sai tare da mijinta ko kuma wanda yake muharraminta yasa wannan kasancewar ita mace tana da rauni kuma ma'an ta'adda yawa gare su wani zai iya taɓa mutuncinta wani ya taɓa dukiyarta wani ya taɓa lafiyarta shi kuma ana buƙatar wace hanya za a bi a bata kariya kuma kasancewar mace yaudararta da rudarta abu ne wanda yake ba wahala amma duk lokacin da akwai wanda yake muharraminta ba yanda za a yi ya bar wani abu ya daudada mutuncinta domin in mutuncinta ya daudada nashi ne ya daudada duk yanda za a yi zai sadaukantar da rayuwar shi kenan ya bata kariya wannan kada mata su fahimci cewa kamar an tauye musu wani haƙƙi a wannan daraja ce aka ba su da matsayi saboda shari'a ta nuna cewa duk inda suke a kula da su sannan sai ce wala sauma fi yawmaini wato manzon Allah ya ce kuma babu yin azumi a cikin yini biyu ma'ana duk azumin da aka yi a cikin waɗannan yini biyu wannan azumi bai inganta ba kuma an fada cikin haramci sai ya ce alfitri wal adha wato ranar idi na azumi da ranar idi wanda yake na layya sai ce wala salata ba'da subhi hatta tadlu ash-shams babu sallah bayan asuba sai rana ta gudu kenan nafila marar diki marar sababi haka kawai mutum bai tashi bai ce sai bayan asuba ko bayan la'asar wannan haramun ne sai ce wala ba'da al-asr hatta tadlu haka nan bayan la'asar baya halatta sai rana ta fada in rana ta fada koda kafin a sallaci sallah ta magriba ne kana iya tashi kai nafila balma akwai hadisin da yake cewa sallu qablan maghrib sallu qablan maghrib sallu qablan maghrib qala fi thalitha liman sha'a karahiyata an yattakiza an-nasu sunna manzo Allah yace ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba sai da manzo Allah ya maimaita su uku haka hadisi yana cikin sahihu muslim Anas dan Malik yake cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance bayan fadawar rana kafin sallar magriba suka yi raka'a biyu almajirin sai ya tambaye shi shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ku kuna yi yace kwarai ya ga muna yi kuma bai hane mu ba shine yace hatta tagro wato sai rana ta fada dan kada ka fahimci cewa sai an sallaci magriba sannan za a yi nafila wala tushaddu rihalu manzo Allah yace ba a daura sirdi a tashi takanas takano a nika gari domin bulaguro domin ziyarar wani wuri da sunan cewa neman albarka manzo Allah yace illa ila salasati masajida sai zuwa ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku an gane ko idan aka ce shaddu rihal shine kenan nika gari takanas ka tashi kai bulaguro domin zuwa wani wuri domin ziyara ta neman albarka wannan haramu ne kwata-kwata baya halatta sai dai daga cikin masallatan nan guda uku. Masjidil Haram farko masallacin Allah mai alhurma, na biyu Masjidil Aqsa masallacin Qudus, na uku shine Masjidi Hadha, manzon Allah yace wannan masallacin nawa. Koda dutsen Ur Saina, kaga dai dutse ne wanda Allah ya zance da Annabi Musa a gurinsa, to ko shi baya halatta mutun ya tashi ta kanas yace zai ziyarce shi da sunan neman albarka, kwata kwata baya halatta. Kamar yanda Abu Basra Al-Ghifari ya hadu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai yake ce masa daga ina kake, sai yace na dawo ne daga dutsen Ur Saina ziyara naje. Yace wallahi inda na tarar da kai ko yace bazan barka kaje ba. Yace menene hujja? Sai yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida. Manzon Allah yace ba a daura sirdi ta kanas a nika gari a tashi ayi bulaguro a je wani wuri domin ziyara. An gane ku? Yace illa ila thalathati masajida, sai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. Takanas yanzu anan kana iya biyan kuɗi ka hau jirgi ka je ka ziyarci Ka'aba, ko da ba haji ba za ka yi ba umra ba, ka je masallacin ka je ka yi tawafi, ko ka je ka yi sallah a cikin masallacin Harami ka dawo warka, ko ka zuba kuɗi daga nan ka hau jirgi ka je ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dawo, ko kuma masallacin Qudus, domin ya tabbata masallacin Makka sallah ɗaya ta tafarilla ko ta nafila daidai da sallah 200 take. Wanda yayi sallar kwana biyu a masallaci wanda yake na Makka yana da sallah miliyan guda, kai kuma anan sallar kwana biyu kana da sallah goma, shi yana da miliyan guda. Idan kuka yi sallah ta yini guda, shi in yayi ta yini guda sallah lokaci biyar, shi yana da sallah 500,000, kai kana da sallah biyar. In masallacin Madina ne, duk wanda yayi sallah ɗaya zaman sallah 1000 take, ta farilla ko ta nafila. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin illa siwahu, yake yake cewa fi ma siwahu illa al masjid al haram fa innahu bi 100,000 aw kama qala. Manzo Allah yace sallah a wannan masallacin nawa tafi sallah 1000 a wani masallaci wanda ba shi ba. Manzo Allah yace sai dai masallacin Harami na Makka, domin sallah a masallacin Harami na Makka manzo Allah yace zaman 1000 take. Kaga waɗannan akwai riwaya ta zo na cewa shi masallacin Qudus daidai da sallah 500 take, duk da cewa riwayar ba mu san ba menene ingancin ta cewa shi daidai da wannan 500 take. To waɗannan masallatai guda uku, saboda su ne fiyayyun dukkan wani wuri a doron ƙasa, sun fi ko ina daraja, don haka aka shar'anta mana mutum yakan iya nika gari ta kanas ya tashi ya je ya ziyarce su. Amma duk wani wuri da zaka tashi domin ka je ziyara ta neman albarka, wannan haramun ne, baya halatta. Maimakon neman lada sai dai a samu zunubi. Dan haka irin wuraren da ake yawo da jama'a da sunan cewa ziyara a Makka ko a Madina, wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na rudar jama'a da wannan. Shi kuma kwata-kwata waɗannan, ita ziyara ibada ce, ziyara ko dole sai da dalili, sai da dalili wanda yake a shar'ance, sannan ya halatta mutum yayi. Duk abinda babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu nassi na Alkur'ani, to a matsayinka na musulmi baya halatta ka rike shi a matsayin ibada. Idan ka gabaci Ubangiji subhanahu wataala da wannan aiki, sai dai ka samu zunubi. Don haka bayani ya gabata, takanas daga Makka ba za ka tashi ba ka ce domin ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga nan, saboda akwai hadisai da dama wanda jikan shi kanshi Al-Husaini ibn Abi Dalib ya nuna rashin dacewar haka nan. Sai dai ka tashi ta kanas domin ziyarar masallacinsa. In ka ziyarci masallacin, sannan ka biya ka je kai masa sallama kamar abokan kwancinsa sallama, sannan kai masa salati in ya so kai gaba. To shine yace la tushaddu wa la tushaddu rihal, yace ba a daura sirdi ta kanas ayi bulaguro domin ziyarar wani wuri kenan, ziyara ta neman albarka, illa ila thalathati masajida, sai ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku. Masjidil Haram kenan masallacin Allah mai alhurma, wa Masjidil Aqsa da masallacin Qudus in ma ka kiraye shi wato Baitul Maqdis, ko kuma Al-Masjidul Aqsa kamar yadda Allah ya ambace shi da haka a cikin suratul Isra, subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Sai yace wa masjidi hadha, manzo Allah yace da wannan masallacin nawa. A takeice wannan hadisi shi ma yana nuna haramcin kenan azumtar ranar layya. An gane ko? Dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.